Oh, fat white woman whom nobody loves, why do you walk through the fields in gloves, missing so much and so much?
Do you like flowers, Marshall said?
Oh, yes, Mrs. Dickley Hunter.
Speed, funny boat, like a bird on wing. La da da dee da dum. Da 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 dee da. On a frosty morning, la da 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 da